wata kididdiga da hukumomin lafiya na jihar Kano suka fitar ta nuna cewa la'akari da yawan al'umma kimanin miliyan 20 jihar Kano na buƙatar ma'aikatan lafiya fiye da 20,000 waɗanda suka hada da likitoci da ma'aikatan jiya da ungozoma da ƙwararru kan harkokin gwaje-gwajen kimiyya asibitoci da cibiyoyin shan magani na sassan jihar. Dr. Tijjani Hussaini da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar kula da kiwon lafiya a matakin farko ta Kano ya ce matasa fiye da 1,500 da aka baiwa takardun aiki wani mataki ne na magance matsalolin karancin ma'aikatan lafiya musamman a yankunan karkara na jihar Kano.
Muna da ma'aikata banda waɗannan 1,500 muna da ma'aikata kusan 9,400 ko da 500 sai dan ka ƙara su muna da za mu kai ma'aikata yanzu 10,400 kenan osu so amma idan ka kalli girman Kano da yawan mutanen Kano ana cewar mutum miliyan 16 wani ma kididdigar miliyan 20 za a ga cewar ma'aikatan da ake bukata ita jihar Kano suna da matukar yawa wani kididdiga da muka yi mun ga cewar muna bukatar ma'aikata ne kusan 24,000 da yan kai kaga kenan idan ka kwatanta da abin da muke bukata to muna bukatar ninkin ma'aikatan da muke da su domin a samu a wadatar da kowa.
Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da ake gudanar da bikin makon lafiya na Kano inda ake bitar nasarori da kalubalen da ayyukan lafiyar jama'a ke fuskanta a jihar. Kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa ya ce baya ga daukar ma'aikata batun wadata cibiyoyi da asibitoci da kayayyakin aiki da kuma samar da yanayin da ya dace na cikin al'amuran da suka sanya a gaba.
Wannan zai taimaka mana kwarai da gaske wajen tabbatar cewa wancan gibi mun cike an samar da wadatattun ma'aikata a kananan asibitocin da ma manyan. Wannan tsari da aka yi mun tabbatar cewa kowace karamar hukuma an dauko yan asalin kananan hukumomi da suka yi karatun nan na lafiya wanda mun yi amfani da wannan mun dauki kowace karamar hukuma mun dauki ma'aikata.
Wasu daga cikin matasan da aka dauka aiki bayan shafe shekaru suna aiki kyauta a cibiyoyin shan magani da asibitoci na cewa
na Zainab Nasir Tijjani kai ina matukar farin ciki ina godewa Allah subhanahu wataala saboda zan taimakawa al'umma ta da kasata baki daya.
Sunana Isa Balgan Duje ai aikin sa kai da voluntary a baya ina ji dadi a cikin raina sosai zamu yi aiki tukuru insha Allah mu taimaki al'umma.
Sunana Jamila Shehu Ahmad ina matukar farin ciki sosai
yanzu idan aka tura ki kauye zaki je
eh zan je sosai ma ya saboda ai daga karkaran muka fito iyayen mu da yan karkara ne to ya kamata an fasu din mu karkara mu je.
Dai masu sharhi a fannin kiwon lafiya ke cewa akwai bukatar hukumomi a Najeriya su kara kaimi game da lamuran kiwon lafiyar 'yan kasar.
Samar da ma'aikata shine yana da cikin manyan abubuwa kaga da ba a sami irin wannan din ba amma yanzu wakila saboda jan hankali da muke yi na nazarin sa muke yi ya fara ƙara haskawa kuma an yi din da aka fara dauka din an ga raguwar musamman mata masu juna biyu waɗanda da ba su samu taimakon gaggawa yanzu suna samu daga wurin ƙwararru.
Dr. Awal Musa Sufi kenan manazarci a bangaren kiwon lafiya a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.